Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com.
Beat by KDS.
Ooh, na-na-na-na.
Shalele. Next one.
Jine ke kaman na fi kowa sa'a. Dan Allah ya ban yarinya mai da'a. Jine ke kaman na fi kowa sa'a. Dan Allah ya ban yarinya mai da'a. So yeah.
MyDopeJam.com.